koshin lafiya nan yo kwanciya maganar gaskiya ke ce magani Kwa rajini, yanda na kengani, aso samba.